haka
yap 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 ruwan sama sakalin baye
haka
yap yap bai baiwa daga Allah Adam zango
duniya wai yo duniya ta zo karshe
eh
duniya ta kusanta shi amma mutum bai gane ba duniya ta zo karshe
duniya ta kusanta shi amma mutum bai gane ba duniya ta zo karshe
eh bismillah Allah madagin sarki wanda ya sama babu gafa
duniya ta zo karshe
shi ce yin zafiyar sanyi kuma ya mada bargobar fa
duniya ta zo karshe
rabbi ke sanya ciwo ya ba mu magani ne ku duba fa
duniya ta zo karshe
kuma bai koma ka ta khairi shi ko shirni mu kauce fa rabbi jan ba mu kauce ba
duniya ta kusanta shi amma mutum bai gane ba duniya ta zo karshe
rayuwa ta tsada dabi'ar sa
duniya ta zo karshe
wani yin ba gulma yayyo ba kullum bai dai kunya numfasa
duniya ta zo karshe
kokorin sa da ya zai ya kunja tawa aminin sa
duniya ta zo karshe
wani ko bai jin dadi sai ya sasada a cikin ransa to hakan bai dace ba
duniya ta kusanta shi amma mutum bai gane ba
a zamanin yanzu babu zamanci ya riga ya lalace
duniya ta zo karshe
wai dan uwa ne yake kaunar ya ga dan uwansa ya susuce
duniya ta zo karshe
kowa da kudi amma kannan sa cikin talauci a gaskance
duniya ta zo karshe
kana da uba wai ana fada wallahi da ka lalace jahannama ba za ta kale ba
duniya ta kusanta shi amma mutum bai gane ba
wani sabon salo da bawa ke yi gummace in yaje zance
duniya ta zo karshe
sai ta sa hijabi ta saka ciki da sunan su na zance
duniya ta zo karshe
ya kai ne kafa mu da wani aduhu zuciya ta gurbace
duniya ta zo karshe
ka fara zuwa ba kai hakan sai ta ce kai gara kauce wa na san bai gane ba
duniya ta kusanta shi amma mutum bai gane ba
irin gine-ginen da ke ta yi fa duniyar gaban gane ba
duniya ta zo karshe
ɗan adam da mota saba'in shi kadai kamar ba za su kare ba
duniya ta zo karshe
irin gida ko ya zarce dari kai ka ce ba za su rushe ba
duniya ta zo karshe
daga uwa tana na yar ta zaman aure don ba mai kuɗi ne ba mai yin hakan ba ta kyauta ba
duniya ta kusanta shi amma mutum bai gane ba
haka haka
yap 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 ruwan sama sakalin baye
haka
yap yap bai baiwa daga Allah Adam zango
duniya wai yo duniya ta zo karshe yawa ba mu gane ba
duniya ta zo karshe
ba za ka horar da yar ka ba wai kai mai kudi kake angowa
duniya ta zo karshe
budurwa ce ta zama a gida kullum tana ƙara tsofewa
duniya ta zo karshe
ka je gun yarin ya ta gane ba da la sai ta zukewa ba zan soyayyar wala ba
duniya ta kusanta shi amma mutum bai gane ba duniya ta zo karshe
shi ne yasa shi mata sun fi maza yawa sannan ninka
duniya ta zo karshe
in za a bi kowa da goma goma ragowar sai sannan ninka
duniya ta zo karshe
kuma zurfin addinin ka in ba kudi za su gade ka
duniya ta zo karshe
kana ji kana gani mai mota zai raba ka da mai binka ko bai karatun sallah ba
duniya ta kusanta shi amma mutum bai gane ba
a ɓangaren maza mu ma matsala ce da mu bayar dalilan ba
duniya ta zo karshe
wani in macen ba shigar banza ta yi ba wai shi ba ta waye ba
duniya ta zo karshe
ya zaki rinka harin caca ki sa hijab ban gane ba
duniya ta zo karshe
wani saurayi in yaje zance tuki ki zuba za ya koma ba wance san bace waye ba Allah
duniya ta kusanta shi amma mutum bai gane ba duniya ta zo karshe
wani mai gidan a kullum a cikin matansa sai ya bibita
duniya zo karshe
ran kwanan dakin amarya tsire zai siyo da yajin cita
duniya ta zo karshe
kowane gidan ran kwanan ta duwanta shi ne na manta
duniya ta zo karshe
da safe amarya ta ci indomi da kwai daya rufai gane ta tunda ba sabuwa ce ba
duniya ta kusanta shi amma mutum bai gane ba duniya ta zo karshe
Allahu sarki na roƙo ka fitar da nishadin basharanta
duniya ta zo karshe
ka zane ni ganin kyashin kowa ka guje ni kowa ke ta
duniya ta zo karshe
ka ƙara min san manzon ka na mace ina yi ma bauta
duniya ta zo karshe
da na ji zan yi wa wani kushe to zuciya ta ka kulle ta ta yarda ba zan bude ba kusanta shi amma mutum bai gane ba duniya ta zo karshe
yaf 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 wani sama sanadin baye yaf yaf bai baiwa daga Allah Adam zango yaf 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 wani sama sanadin baye yaf yaf bai baiwa daga Allah Adam zango